More music and house of songs.com.
Zainabu ce, ita ce za mu kaɗawa.